This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfili Hashim Gumel tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake da muku a wannan shirin na daren yau Talata 2 ga watan Afrilun shekarar 2024. A cikin shirin za a ji cewa 'yan sandan Najeriya sun ceto wasu yara da aka yi garkuwa da su a yankin Naji Delta. Hawa kuma za mu duba batun kisan wani malamin jami'ar Maiduguri. Sai kuma shirin Allah ɗaya gari bamban da Ramatu Garba za ta kawo mana albarkacin watan Ramadan mai alfarma, za mu ji karatun Alkur'ani daga yara manyan gobe. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kasar Senegal ta rantsar da Basiru Diomaye Faye a matsayin sabon shugabanta a yau Talata. Dan adawar da ba a san shi ba sosai, wanda aka sako daga gidan yari kasa da makonni biyu kafin zaben kasar na watan Maris da aka yi. Shugaban dan shekaru 44 shine mafi karancin shekaru da aka taba gani a kasar. Bikin rantsar da Faye na zuwa ne bayan da aka shafa watanni ana tarzoma sakamakon rudanin zabe, a lokacin da shugaba mai baran gado Macky Sall ya yi yunkurin dage zaben da aka shirye yi a watan Fabrairu zuwa watan Disamba, kuma babu tabbacin ko ya so ya nemi wa'adin shugabanci karo na uku ko a'a, duk da cewa kundin tsarin mulkin kasar ya kayyade tsawon wa'adin mulki. Kama Faye da aka yi a kan laifin bata suna, shi ma ya taka rawa a tarzumar da aka yi, da kuma kama shahararren dan adawa Usman Sanku, wanda ya zo na uku a zaben da ya gabata na shekarar 2019, amma aka hana shi sake tsayawa takara saboda wani hukunci da aka yanke masa a baya. Sanku ya nemi Faye ya tsaya takara a maimakon sa. Ƙungiyar agajin da ake kira World Central Kitchen ko WCK a takaice ta faɗa a yau Talata cewa wani hari da Isra'ila ta kai ya kashe 7 daga cikin ma'aikatanta a Gaza, kuma nan take ƙungiyar ta dakatar da ayyukanta a yankin. A wata sanarwa da WCK ta fitar, ta ce ta kammala kai tan 100 na abinci wa a wani rumbun ajiya da ke dayar albala, yayin da wani ayarin motoci masu sulke guda biyu dauke da tambarin ƙungiyar ke barin wurin harin ya auku. Ƙungiyar WCK ta ce harin ta sama ya faru duk da cewa sun sanar da sojojin Isra'ila game da tafiyar. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya amince da cewa dakaran kasarsa sun kai harin, amma ba da gangan ba, akan bayan Allah da basu ji ba basu gani ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Iran ta buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya gudanar da wani taron gaggawa don tattaunawa akan batun hari ta sama da Isra'ila ta kai kan ofishin jakadancin Iran da ke babban birnin Siriya. Harin da aka kai a jiya Litinin ya kashe akalla mutane 7, ciki har da manyan masu ba sojoji shawara, a cewar rundunar tsaron Iran. A wata wasiƙa da ta tura jiya Litinin, jakadiyar Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya Zahra Ershadi ta yi kira ga kwamitin sulhun da ya tattauna akan abin da ta kira mummunan saba ka'ida da kuma kiyaye aukuwar ayyukan da za su iya jefa ofisoshin jakadanci cikin haɗari nan gaba. Isra'ila dai bata ce uffan ba game da harin. Jakadan Iran a Siriya Hussein Akbari ya yi Allah wadai da harin. Amurka dai ta ce ba ta da masaniya game da harin ta sama. Wani ɗalibi ɗan shekara 12 ya mutu, wasu biyu kuma sun jakata, bayan da wani a ajinsu ya buɗe musu wuta a wata makaranta a kudancin ƙasar Finland a yau Talata. Harbin dai ya faru ne a birnin Vantaa, yayin da ake ɗaukar darussa a makarantar, wanda ake zargi da yin harbin, da aka bayyana cewa ɗalibi ne ɗan shekaru 12. Ya gudu da kafa amma daga baya aka kamo shi. Ba a dai bayyana halin da ɗalibai biyan da suka jakata suke ciki ba. A shafin dandalin sada zumunta na X, wato Twitter, Prime Minister kasar Petteri Orpo ya ce ya kaɗu matuƙa da jin wannan labarin. Harbin na yau talata shine na baya-baya da ya faru a wata makaranta a kasar Finland a cikin shekaru 10 da suka wuce. A shekarar 2007, Pekka Erik Ovenen, dan shekaru 18, ya harba mutane tara har lahira, ciki har da 'yan ajinsu guda 6 a makarantar Jokla da ke kusa da birnin Helsinki kafin ya kashe kansa.
Madam Joda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Bayan da wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da wasu ɗaliban 'yan makaranta 'yan asalin jihar Delta da ke kudancin Najeriya a baya-bayan nan, rundunar gamayyar tsaro da ke aikin tsaro a yankin Niger Delta ta ceto ɗaliban da aka sace. Wakilinmu na yankin Niger Delta, Lamiɗ Abubakar, ya aiko mana rahoto kan hakan.
Batun matsalar tsaro dai a Najeriya na ci gaba da ciwa kasar tuwo a kwarya, inda a baya-bayan nan wasu 'yan bindiga suka yi awon gaba da wasu ɗalibai 'yan makaranta ta gaba ga sakandare a jihar Delta, 'yan makarantar dai da ke kan hanyar su ta zuwa Abakaleke na jihar Ibanyi, inda suka fito daga jihar Cross River. 'Yan bindiga dai sun sace ɗaliban ne kan babban hanyar nan da ta haɗa yankin kudu maso kudu da kudu maso yamma da kuma kudu maso gabashin kasar, wato East White Road, bayan da 'yan bindigar suka tasa keyarsu zuwa wani wuri da suke boye da su. Jami'an tsaron haɗin gwiwa a jihar Delta sun bazama cikin daji domin ganin an ceto su, inda kuma daga bisani rundunar 'yan sandan jihar ta Delta ta tabbatar da ceto ɗaliban su 12, kuma ta tabbatar da cewa suna cikin ƙoshin lafiya. Musa Olufemi Abanwode shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Delta, na kuma tuntube shi ta wayar salula.
Idan an saka su suna gida wata, an saka su suna gida ne a yanzu.
To, kamar wani
sun koma gidansu.
Wani hali suke ciki, kamar ba abin da ya same su?
Ba komai, ba abin da ya same su.
Amma
abin da ya same su ba za mu kai su asibiti ba?
Rundunar 'yan sandan jihar Delta ita ce ta ceto su kenan da aikin da kuka yi na musamman.
A yi kara wannan aiki da sojoji da nuna muni ba duk wanda ya ce dan sanda ne da zuwa muku gaskiya ba.
Eh, haka. Aiki ne na haɗin gwiwa kenan na gano ɗaliban.
Ko
a satin da ya gabata dai sai da wasu 'yan bindiga waɗanda bayanai suka nuna sun kwashe wasu ɗalibai na makarantar gwamnatin tarayya da ke Calabar, wato University of Calabar, wanda kuma har kawo yanzu ana ci gaba da nuna alhinin haka, sannan kuma ana ci gaba da yunkurin ceto su. Wani da ke da alaka da ɗaliban da aka ceto a jihar Delta, Musa Daniel, ya ce.
Travel in the country due to
yana cewa ne ina cike da fargaba matuƙa, musamman yayin tafiye-tafiye sakamakon rashin tsaro da ya gallabi yankinmu, musamman ma abin da ya afko a jihar Delta, inda wasu 'yan bindiga suka sace ɗalibanmu godike dai zuwa yanzu an kai ga ceto su. Ina cike da farin ciki, kuma muna godiya ga jami'an tsaro da suka baje kolinsu wajen ganin an ceto ɗaliban. Muna fatar za a kawo ƙarshen matsalar tsaro a sassan Najeriya. Halayyar masu tar mutane dai domin neman kudin fansa a Najeriya ya zama ruwan dare, inda hakan ya sa matafiya ke ci gaba da bayyana fargabar da suka shiga yayin tafiye-tafiye, musamman yadda 'yan bindiga ke cin karansu ba babbaka, kuma matafiya na ci gaba da nuna fargabarsu yadda 'yan bindiga ke aika-aika, musamman a Benin, babban birnin jihar Edo, inda jami'an tsaro ke cewa lamarin ya tsananta. Da haka kuma na tuntubi wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad na Jami'ar Abuja, ya ce.
Wannan al'amari kamar yadda na fara ya fara kaɗan-kaɗan har gashi kuma ya zo ya wuce duk yadda ake tunani. Babu wani ɓangare a ƙasar nan wanda suke da tabbacin tsaro ko ina irin wannan abu haka yake faruwa. Kuma an riga an yi sake, kowa ya riga ya san, suna nufin waɗanda suke amfani da wannan dama sun riga sun san cewa hanya ce ta samun maƙudan kuɗi, don haka kowa ma yake shiga. Lura da cewa kuma ba a yi maganin abin yadda ya kamata ba.
Jihar Delta dai na fuskantar matsalar tsaro, inda nan ne aka kashe dakarun Najeriya su 17. Lamiɗ Abubakar, Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.
To, Allah ya kyauta a gare Lamiɗ Abubakar. To, hadin zini muna kan batun tsaron, inda wasu mutane da ba a san ko su waye ba suka kashe malamin jami'an Maiduguri, wato Dr. Kamar Abdulkadir. sai dai jami'an tsaro sun ce yanzu haka sun tsare mutane 8 da ake zargi da hannu. Ga rahoton Ibrahim Mustafa.
Hukumomin jami'ar Maiduguri sun tabbatar da kashe Dr. Kamal Abdulkadir wadda babban malami ne a sashen ilimin jike da lafiya a jami'ar Maiduguri. Wasu mutane da ba a san ko su wane ne ba suka kashe Dr. Kamal a ofishinsa da ke harabar jami'ar a ranar Lahadin da ta gabata. A wani sanarwa da aka fitar ta bakin Farfesa Danjuma Gambo, kakakin jami'ar ya tabbatar da faruwar lamarin. Cikin sanarwar an bayyana cewa an tsinci gawarsa a ofishinsa da sanyin safiyar Litinin. Ɗaya daga cikin abokansa malamai na kusa da shi, Ali Galadima, ya bayyana min tawayar talho yadda lamarin ya tada hankalin su.
Ai zanaiba club mun kai zanaiba mun da alhamdulillah Allah ya rahmace shi.
Mutum min bai da matsala da kowa, da student din da college din duk dai ne a wajen sa. Ba mu taba sani yana da wani matsala ba. Abun nan ya dora mana kai a aka yi wannan abun, mutum zai zo haraka. Kashe mutum haka kawai.
Kuma an ce an tafi da motar sa.
An tafi da motar sa da laptop nasu da handin nasu.
Yanayin gawan, amma akwai wasu rahotanni suna ce kamar an dan jiji masa rauni ko an
sosai akwai rauni.
Wasu dalibansa sun nuna matukar kaduwarsu da jin wannan labarin mutuwar tasa ta hanyar kisan gilla.
Zan iya cewa ni kam gaskiya na daɗe ban ji mutuwan da ya taɓa ni kamar wannan mutuwan. A sahau mutum zai mutu mai mutunci mai daraja kamar wannan mutuwa, kamar mutum mara gata, duk irin gatan da ya mana da abin da ya nuna mana. Ba zan iya cewa irin gashi nan wai ko yana da kabilanci ko kuma wai irin abin da zai iya ɓata ran mutum ko student wai su zo ko ya zage su ko ya hantare su ko kuma ya nuna maka kabilanci ko bambanci ko kai irin dan mai kuɗi ko dan talaka. Wannan babu kwata-kwata, ba student da zai iya cewa ga abin da ya masa irin wannan, ko ya san ka ko bai san ka ba, ba zai wulakanta ka ba. Gwara a ce mutum ya yi irin mutuwan jinya,
mutumin kirki ne sosai wallahi, ko ya san ka ko bai san ka ba. Ya zo ya same mu dai muka zauna irin aka yi wasa dariya hakan nan.
Yanzu ne aka fitar ga wansa a cikin office, wallahi an ji masa ciwo sosai, an bubbuga mashi wuka har rabu mene yake faɗa ne abubuwan cikin shi na daga wuya, an karya abinan da shi wuyan shi da gatari, duk dai mutum ɗaya ne kuma ya tafi da motar shi da kwamfuta da wayan shi gaba ɗaya ya tafi da shi. Wallahi an ji mashi hanjin shi na daga wuya, an karya mashi wuyan shi da gatari, ga su kasu gatari duka wuya, yanzu aka tafi da shi.
A 'yan kwanakin nan ana samun wasu abubuwa masu kama da tsafe-tsafe da sauransu a jami'ar Maiduguri. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Borno ASP Naso Nahun Kenin ya tabbatar min da faruwar lamarin ta wayar talho, inda yake yanzu haka suna tsare da wasu mutane 8 da ake zargi da aikata kisan tare da ɗauke masa mota.
Mun samu ƙara da su kan zuwa an sami gawa a cikin ofis na shi kan so kama da ya muka yi. Bayan wannan an yi various degrees of teaching kuma gawa na ka samu, amma dai mun samu mutane guda 8 wanda aka kama su suna hannun mu a
yanzu. Waɗanda ake zargi.
Eh, wanda muke zargi. Mun ka samu dama kada mu gana mu sanar ma jama'a da asalin labarin da komai kicin da so an sace ma shi, sace wannan nashi motar shi.
Ƙarshen rahoton kenan. Ibrahim Mustafa, muryan Amurka daga Maiduguri.
To Allah ya ji kansa ya gafarta masa. A gaida Ibrahim Mustafa. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 22.5 zangon FM. A nan birnin Washington DC yanzu haka agogon mu na cewa karfe 4:44 na yamma.
Rahmani wata najin dan Allah ne.
gaske ki yanzu kuma sai shirinmu na gaba
wani gari wani gari wani garin da ake kurba manja da zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja da asuna ba
madalla ma sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban a wannan makon shirin ya tattauna da wani dan Najeriya Bahaushen da ke da burin yada al'adun Hausa a Turai ta hanyar amfani da waka da rawa da masalan kidan Hausa da ya zamanantar To baƙonmu na wannan makon kenan sai a biyo mu don jin yanda Bello Cisco ya ƙudura aniyar sauya tunanin wasu daga cikin al'umma da ke yi wa Hausawa kallon waɗanda ba su da burin da ya zarta yin ƙananan sana'o'i sunana Ramata Garba Baba suka ce ni ne nan ba To gabannin sakin album na Niger to Germany ne na halarci bikin kaddamar da sabon album na mawakin a birnin Stuttgart dake kasar Germany inda daga bisani muka tattauna da Cisco da tawagarsa
So jama'a assalamu alaikum sunana Bello Abubakar Sharif wanda aka fi sani da Bello Cisco dan Nigeria ne ni haifafan Kano mazaunin Germany ina koyar da al'adun gargajiya na Hausa a nan kasar Germany kuma ina harkar waka da entertainment saboda bambudi na shine na kai yare na Hausa next level kamar yanda nake ganin su Davido su Asake suna zuwa suna karban Grammy a America ko UK ina son yau ko ba ni ba wani a cikin Bahaushen ya je wannan stage din nan to shi yasa nayi wani dabara mu ce okay tunda Allah ya bani dama ina amfani da kidoi na ɗan kudu international kuma ina saka al'adar mu na Hausa a ciki akwai wasu Hausawanmu da suka tafi international yanda ake kira kaman naga Ado Gwanja an gaike shi American Alijita UK da shi da Alinuhu kuma kwanaki nan Fati Washa Alinuhu sun zo nan kasar Germany to haka nake so kara na tsaye da wani abu mai sake waka ba sun ce to yanzu barko ne dropping album ina na sake wakokin album ina kamar waka 13 zuwa 14 kuma a ciki akwai manyan mawakanmu na arewa akwai kuma manyan mawakanmu na kudu da kuma international ma
to daga cikin waɗannan wakokin da kuma wannan sabon album din da ka fitar dole akwai wanda za ka ce shi kafi kauna wace ce bakan damiyarka
gaskiya ina son wakokin album ina gaba daya amma kuma waka biyu zance ina son waka superstar wanda nake gani da Ice Prince da kuma Niger to Germany saboda Niger to Germany shine sunan album din ma gaba daya kamar hijira da nake daga Nigeria na shigo Germany kuma na samu experience a hanya da kuma nan to shi yasa wannan Niger to Germany na yi feature da mutane 8 a ciki kuma dukkan manya dan arewa ne kamar DJ AB Adam Zango Classic Soja Boy, Chizo, Diesel, and Thinking Mijashi. I'm a dick away in the manyan.
To shekaru dai kimanin takwas da suka gabata, Cisco yayi hijira daga Nigeria a bulaguren da ke tattare da hawa da gangara. Kafin daga bisani, ya rikide zuwa shahararren mawaki a duniyar TikTok da ke nishadantar da jama'a daga sassan duniya. Sai dai duk da kokarinsa na ganin ya yada al'adun na Hausa. Cisco ya ce yana cin karo da wasu kalubale.
kalubalen da muke samu da wannan dan Hausan mu kamar yanzu in kika ga ƴan Tanzaniya in ga ai musulmai ne amma laki ga abin da suke yi mun san mun matsalan addinin mu ya hana mu su abubuwa amma rasa mu kokarin mu da muke mutanen mu su daina zuwa suna kallon ƴan kudin nan mu dinga irin kwatanta irin abin da suke bidiyoyin su yana quality da menene mu ma namu a ce ya kai wannan level din amma idan muka yi kokarin wannan abin sai kiga zagi zagi ga makayi ka kashe kuɗi kamar mu nan da muke turai wanda kuɗin mu yafi na Nigeria value zaka kashe kamar 5000 euro dubu a Nigeria nawa ne miliyan 5 ne ko miliyan 5 da wani abu to sai kaga views din da zaka samu ba a baka wannan karfin gwiwa da zaka yi abu kamar zaka zaki ga akwai ƴan bloggers to kalubalen da muke samu kenan ya kamata a ce a samu yanda muke gani ƴan kudin nan idan yau aka ce wani abu ya faru da nasu ko an dauko wani mawaki ana so a fito da shi zaki ga sun mai taron dangi sai ya kai wannan wajen amma mu daga kazo ya fara da jishi kamar ɗan Daudu jishi yana abu kamar mata yana kitso yana ne ba haka bane ba haka sana'a take amma ba wai ka kauce daga addinin ka ba ko al'adar ka wannan nan ni da su da bambanci
pit boy ne ni dan manci daga bisani muryar Amurka ta tattauna da wasu daga cikin tawagar Cisco da suka fito daga sassa daban-daban na duniya inda da dama cikin annashuwa suka bayyana yanda suke jin dadin harshen na Hausa da kuma mu'amalar su da mawakin.
Okay, my name is Tony. I'm from Nigeria, to be precise. And I'm here with my brother Bido and also my friend. Today's album party because I'm also a dancer. Yeah, there were people say that yeah, you're not from Hausa, so how do you understand Hausa? But I like the culture, so I'm here to support the culture.
So Tony yace duk da cewa shi ba Bahaushe bane shi dan Najeriya ne kuma yana sha'awar al'adar Hausawa shi yasa yazo yau domin ya bada goyen baya wato ga abokin shi kuma dan uwan shi wato Bella Cisco.
My name is Obole Moses, popularly known as Obawisi. I'm here to support my friend Bella Cisco. We are here for Pelo, we are asking for Pelo and we come to the people of Germany.
Hello, I'm Freddy from Italy and I'm a friend of Cisco since 3 years
was with Cisco the first time. Tati sunana Federica ni asalin kasar Italia ce amma kuma mun jima tare da Bella Cisco wato wanda abokina ne kuma ina ɗaya daga cikin waɗanda ke masa rawa a duka waƙoƙinsa da yayi kuma yau nazo ne domin na mara mai baya na bada cikakken goyen bayana ga wannan album din.
Hello, my name is Lukman. My artist name is Tony Togo Boy.
Tony yace Bella Cisco abokina ne kuma ina aikin koyar da masu yi masa rawa. Ɗaya daga cikin waƙoƙinsa da na fi so shine Jirgin Sama.
My favorite song on his new album, I think there is Jirgin Sama because I really love this song. Jirgin Sama ya isa ai shi ne dada.
To a yayin da muke shirin sallama da Bella Cisco ya nada tabarman shirin yana mai jan hankalin sauran matasa
yanzu ne lokacin da ya kamata ce mu tashi mu taimaka wa junanmu mu yi supporting din junanmu yanzu ne lokacin mu shirin yanzu kullun ku muna tsufa gobe za ku ga Bella da furfura shi wa kokosa ya kama ni
To masu sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na sashen Hausa na muryar Amurka Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga birnin Stuttgart na tarayyar Jamus.
To madalla a gaida Ramatu Garba albarkacin watan Ramadan mai alfarma ga karatun Alkur'ani mai girma daga bakin manyan gobe.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Muhammad Danjuma, dalibi daga makarantar Ashabul Kafi wa Waki wanda ke cikin kasar Kamaru a birnin Yaounde a Angon Brigitte. Dan karanta muku Alkur'ani mai girma daidai gobe insha Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم.
الله أكبر. يزكم سيشير من كرشي لا باري أما فا أتكلشي.
To a takaice, kasar Senegal ta rantsar da Basiru Diomaye ya faye a matsayin sabon shugabanta a yau Talata, dan adawar da ba a san shi ba sosai wanda aka sako daga gidan yari kasa da makonni biyu kafin zaben kasar na watan Maris da aka yi. Shugaban dan shekaru 44 shine mafi karancin shekaru da aka taba gani a kasar. Kungiyar agajin da ake kira World Central Kitchen ko WCK a takaice ta faɗa a yau Talata cewa wani hari da Isra'ila ta kai ya kashe 7 daga cikin ma'aikatanta a Gaza, kuma nan take kungiyar ta dakatar da ayyukanta a yankin. A wata sanarwa da WCK ta fitar, ta ce ta kammala kai tan 100 na abinci wa wani rumbun ajiya da ke dayar albala, yayin da wani ayarin motoci masu sulke guda biyu dauke da tambarin kungiyar ke barin wurin harin ya auku. Kungiyar WCK ta ce harin ta sama ya faru duk da cewa sun sanar da sojojin Isra'ila game da tafiyar. Iran ta buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya gudanar da wani taron gaggawa don tattaunawa akan batun hari ta sama da Isra'ila ta kai kan ofishin jakadancin Iran da ke babban birnin Siriya. Harin da aka kai a jiya Litinin ya kashe akalla mutane 7, ciki har da manyan masu ba sojoji shawara a cewar rundunar tsaron Iran. A wata wasiƙa da ta tura jiya Litinin, jakadiyar Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya Zahra Ershadi ta yi kira ga kwamitin sulhun da ya tattauna akan abin da ta kira mummunan saba ka'ida da kuma kiyaye aukuwar ayyukan da za su iya jefa ofisoshin jakadanci cikin hadari nan gaba. Wani dalibi dan shekara 12 ya mutu, wasu biyu kuma sun jakkata bayan da wani a ajansu ya bude musu wuta a wata makaranta a kudancin kasar Finland a yau Talata. Harbin dai ya faru ne a birnin Vantaa yayin da ake daukar darasa a makarantar, wanda ake zargi da yan harbin da aka bayyana cewa dalibi ne dan shekaru 12 ya gudu da kafa, amma daga baya aka kamo shi. Ba a dai bayyana halin da dalibai biyan da suka jakkata suke ciki ba.
To madalla masu raro, da haka ne muka kashin shirinmu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da karfe 6 na safe gobe Laraba idan Allah ya kai mu, inda zamu kawo muku wani sabon shirin. Kamar ko da yaushe, za zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Maryam Dauda taimaka shirin ya zo gare ku, sai Fiona nan dudu wadda ta ta raba da umarni har ma da injiniyan mu na yau daga nan birnin Washington DC. Ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa assalamu alaikum.